kamawa wanda yake masa da sallah magribi kuma da jiya suna yin dukkan dangane da abin da ya shafi sallan tafiya
na'am itmamu salati fi safar
na farko cika sallah a cikin tafiya
na'am yushra'u lil musafiri qasru salati ruba'iyya
ana shar'antawa ga matafi yayi kasaru na salloli masu rak'a hudu duk wani sallah mai rak'a hudu idan mutum yana cikin tafiya ana so yayi kasaru
na'am
sallah mai rak'a hudu ya koma rak'a biyu
na'am ila rak'atayn
har zuwa rak'a biyu na'am kai da sallah mai rak'a hudu ya koma nawa rak'a biyu
li qawlihi ta'ala
saboda Allah ta'ala yace
wa idza darabtum fil ard
idan kuna tafiya a doren kasa
alaysa alaykum junahun an tabsuru min as-salah
babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah
na'am in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru
idan kuna jin tsoro kafirai su fitine ku
na'am وتواتر الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر في اسفاره
وتحدثي سنزو تهنيوي da yawa an gane jama'a sun ga ma jama'a sun ga har abin ya kai zuwa gare ku an gane hadisi wanda yazo ta hanyar jama'a da yawa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakasuru fi asfari ya kasance yana kasaru a cikin tafiyoyinsa malamai sun ce ba taɓa ruwaitowa ba manzo Allah ya yi tafiya ya cika duk tafiyar da aka ce manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam kasar yake yi na'am
na'am lakin ikhtalafa al-ulama fi hukm al-qasr
dare malamai sun yi gwajin fahimta dangane da hukuncin kasaru shin kasaru wajibi ne a cikin tafiya ko kuma kasaru sunna ne ko ya yake
na'am fa minhum man yara al-wujub
daga cikin malamai akwai masu ganin kasaru wajibi ne
na'am wa anna man atamma as-salata asim
bidawa tun mutumin da ya cika sallah yayi zunubi akwai masu ganin haka akwai masu ganin kawai in kana cikin tafiya abin da yake wajibinka kasaru idan ka zo ka cika kai rak'a hudu kai laifi
wa huwa mazhabul hanafiyyatu waz-zahiriyya
wannan shine mazhaba na ƴan hanafiyya da mazhaba na ƴan zahiriyya
na'am wa dhahaba akharun ila anna al-qasra
rukhsa amma kuma wasu malamai sun tafi akan cewa lalle kasaru rukusa ne wato ayyuran gome ne ba dole bane idan mutum ya ga dama in yayi tafiya zai iya cika raka hudu
na huwa mazhabu shafi'iyyah wal malikiyya
wannan shine mazhaba na shafi'iyya da malikiyya da hanabila duk wannan shine mazhaban wayannan bayin Allah malikiyya shafi'iyya da hanabila amma abu hanifa shi kadai da ƴan zahiriyya suke da fahimtar cewa kasaru wajibi ne idan mutum bai kasaru ba yayi zunubi na'am
ثم اختلفوا هل الاتمام افضل ام القصر
تسنن malamai sun yi sabani shin cikawan shi yafi ko kasarin
na'am
a gare malaman da suke cewa yin kasarin rangwame ne ba dole bane to sun yi sabani to tunda rangwame ne ba dole bane kuma mutum na cikin tafiya yayi kasarin shi yafi ko ya cika wallazi
tarahu shaykhul islam ibn taymiyah
anna al-imam
makruh
abinda shekul islam ibnu taymiya ya zaba lalle cika sallah makaruhi ne idan mutum na cikin tafiya wato in ya cika sallah yayi makaruhi an fi so in yana cikin tafiya ya ainihin yi kasaru
qala shaykh ibnu usaymin
wato babban malami ibnu usaymin ya ce
wa huwa qawlun qawi
yace wannan magana ne mai karfi
bal la'allahu aqwal aqwal
zai iya yiwuwa shi ne ma mafi karfi a cikin maganganu da malamai cewa kawai idan mutum yayi tafiya kada yayi wasa yayi kasaru kawai in yana zaman gida ya cika sallah
na'am fa qala aidan
kuma ya faɗa kuma shi ibnu usaymin Allah ya masa rahama
na'am wallahi yatarajjahu li
walaysa abinda ya rinjaye a wajena
na walaysa tarjihan kabiran
ba wai rinjaye wanda yake da girma ba kuwa annal ijma' makruh
na'am
shine cewa lalle cika sallah makruhi ne
na walaysa bi haram
lalle cika sallah ba haramu bane
anna man atamma la yakuna asiman asiyan
cewa lalle duk wanda ya cika sallah baya zamantowa mai sabo an gane ku san mamma malamai sun ce idan kana cikin tafiya sai ka zo ka ga masallaci inda ake cika sallah indai zaka bi limami mai cika sallah abinda yake sunna shine kai maka cika a ce yanzu matafi ya shigo wannan masallacin sai zo tarar limamin muna mana sallah yana sallar isha'i to idan yana so ya bi limamin mu sallah shi ma zai yi rak'a hudu ne amma idan har ana so ya yi kasaru to shi za a ba limancin an gane idan shine zai limanci maka bi sai yayi kasaru in yayi raka'a biyu yayi sallama shikenan sai mu muje mu cika raka'a biyu da ya rage amma in har zai bi mu masu cikawa to shi ma fa lalle cikawa zai yi wannan magana an samu shi daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yace yin haka yana daga cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan muka yi bako ya kawo mana ziyara masallaci abin da ya kamata mu idan mu sauke masa sai limamin bu ya kauce a mutunta bakon sai a bashi ya mana limanci in yayi limanci ya raka'a biyu ya gama kaga ya samu sauki yayi sallama sai ya koma gefe sai mu miƙe mu cika raka'a biyu da ya rage eh
تحديد مسافات القصر ب 85 كيلومتر
wato iyakan ce masafa na tafiya iyakan ce zangon tafiya dan malaman fikiyo sun yi sabani akan zangon tafiya wai har tsawon ina ne mutum zai tafiya kasaru to malamai na mazhaba sun yi gwajin fahimta suna da bambancin ra'ayi daban-daban akwai mazhaba na Imam Malik wanda shi muka saba da shi a nan Afirka Imam Malik na ganin cewa ana yin kasaru ne wato mil 48 idan mutum tafiya ta kama shi mai tsawon mil 48 zai kasaru idan tafiya bai kai mil 48 ba maganar kasaru wannan mil 48 daidai yake da kilomita 85 tunda yanzu muna amfani da kilomita ne kilomita 85 idan mutum ya yi tafiya wanda ya kai kilomita 85 a mazhaban malikiya kasar ya hau kan shi amma idan tafiyan bai kai wannan kilomita din ba to kasar bai hau kan shi ba misali daga nan wajen yanzu kamar daga nan zuwa Zaria yaya ya kai ga bai kai ba zai bi 85 ne tamanin da biyar ka ce daga gafi wato daga nan ba kamar yanzu kamar a ce daga misali a ce daga ina ne mace daga ina ne a cikin gari daga cikin gari zuwa Zaria sai kai
Na.
Da wannan wata ciya, ko ke. Eh. Ba ta riya. Zaka ga daga nan zai kai mana. Zai kai. Daga nan tudun gwada zuwa can An fahimce ni ko?
Na.
To, wannan wannan shine mazhaban Malikiya. Shi kuma mazhaba na Abu Hanifa. Azurara. Mazhaba na Abu Hanifa shi kuma yana ganin cewa wato mil 27 mil 27 wanda shi kira ce kilomita zai zama to nau kenan 20 ba zai kai 70 bayi za a ce mil 60 da zai ce zai zama kilomita 60 da wani abu ne su a mazhaban Hanafiya ba su gaci dai malamai sun yi sabani sosai sai kuma mazhaban Zahiriya su 'yan Zahiriya suka ce ai a ina ne aka samu manzon Allah ya iyakance zangon kasaru a ina aka samu suka ce kawai manzon Allah in yayi tafiya kawai za a ce manzon Allah ya yi tafiya ya yi kasaru amma babu inda aka taɓa iyakance wannan zango ɗin kawai idan sunanka matafiyi kawai ka yi tafiya duk inda mutum ya je a cikin al'adun ku duk inda ka je aka ce ka yi tafiya to na ake kasaru duk kuma inda mutum ya je ba a ce ya yi tafiya ba maganar kasaru kama a ce daga nan zuwa kasuwa ina aka shabi yara ina baban ku ba su cewa baba ya yi tafiya daga nan zuwa kasuwan doka amma haka nan daga nan zuwa kawo za a ce baba ya je kasuwan kawo amma daga nan zuwa Zaria baba ya yi tafiya ko daga nan zuwa Kano baba ya yi tafiya duk inda wato ya zamanto ga al'adar garinku in kun je ana cewa an yi tafiya to daga nan ne ake fara yin kasaru a mazhaba na Zahiriya an gane wannan ko to na shi ne malamin yace me
sabilan nas man yazunnu anna al musafir
daga cikin mutane akwai mai zaton lalle matafi
la yajuzu lahu an yuqassira as-salah
cewa baya halarta sai yayi kasarin sallah
illa idza balagat almusafa 85 kilometer
wai sai zango tafiya ya kai kilometer 85 sa'an nan yayi kasaru
wa hada khata
yace wannan kuskure ne
na'am wa sawab anna kullama yusamma safaran
abinda yake daidai lalle duk abinda ake kira tafiya
fa innal muslim yukassiru fihi as-salah
lalle musulmi wato zai kasarin sallah a ciki
na'am
duk abinda ake kira tafiya za yi kasaru an gane
al-imam ibn al-qayyim
na cewa
na'am wa lam yuhadda sallallahu alaihi wa sallama
wa lam yuhadda
صلى الله عليه وسلم لأمتي مسافة معدودة لقصر
من ذا الله صلى الله عليه وسلم بإياك الشيء وكنش ذنب وانتبيع أي ددبة
نعم
من ذا الله يتشي ذنب وانتبيع سيدا ياك يميل كذا من ذا الله بإياك الشيء ونبع
لقصر وفيطة
قابل ديشا فكسر ودكما تشين أبنشي
نعم
إذا كان أزمي إذا كان يميل لوني ذا أتشي مسل زي إيا أجي تشين أبنشي يزمنتو baya yin azumi yanzu zai yiwa ce daga nan zan yi tafiya daga nan in je hayar gasa sai in ce bana azumi saboda ni masa dire kaga ba zai yiwu ba dole sai ya zama to tafiya mai nisa idan tafiya ne mai nisa nan zuwa Zaria nan zuwa ainihin a ce za a je Zaria ko za a je Kano ko za a je kaza tafiya ne mai nisa to shine mutum zai yi kasaru sannan kuma ya ajiye azumi
bal atlaq lahum dhalik
manzan Allah ya saki abu bai iyakance ba
fi mutlaq as-safari wa darb fi al-ard wa darb
game da tafiya ko kai tsaye kawai idan sunan ka matafi kai tsaye idan mutun yana tafiya a doran kasa kawai sunan shi matafi zai kasaru
kama atlaq lahum at-tayammum fi kulli safar
kaman yanda manzan Allah ya saka musu kalmar tayammum a cikin dukkan tafiya cewa idan mutum sunan shi ba ta bi kawai yayi taimama an gane wannan ko ba magana a ce tafiyan mil kaza idan mutum ya rasa ruwa wa amma ma yi ruwa an gumi da tahdid bil yawm amma abin da ake ruwaitowa wai daga manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam awul yawmayn
na ainihin iyakan cewa da kwana daya a ce wai ya iyakan ce da kwana daya ko kwana biyu
awul salasa
ko tafiyan kwana uku falam yasiha anhu min hashiqun albatta babu wani abin da ya inganta daga gare shi kwata-kwata dangane da haka wallahu
a'lam
Allah shi kowa sani mu duba cikin Zadul Ma'ad na ainihin al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziya mujalladi na 1 shafi na 481
al-qasru qabla al-khuruj min al-balad
yin qasru kafin fita daga cikin gari
fa hadha khata'un yaqa'u fihi kathirin indama yabda'u al-wahid minhum qasru salati
wato wannan kuskure ne ya kawo fihi al-kasir wanda da yawa daga cikin mutane suna aukawa cikin sa inda ma yabda'u al-wahid minhum qasru salah qasru salati inda ɗaya daga cikin su yake fara yin qasrun sallan shi kabla khuruji min baladi kafin ya fita daga gari kawai wani yana fara qasru ne daga cikin daki da zaran yayi niyyar tafiya kawai sai fara qasru tun daga cikin daki shine malaki cewa yin haka kuskure ne sai mutum ya dan fita bayan gari
nam falal imam an-nawawi
al-imam an-nawawi ya fada Allah ya masa rahama
wa amma al-ibtida' al-qasr
amma fara qasru
fa yajuzu
bil hini yufariqu bunyani
baladi
yana halatta min hini yufariqu bunyani baladi daga lokacin da mutum ya rabu da ginin wato ganuwan garin sa idan mutum ya rabu da ginin garin su ya dan fita bayan gari
aw khimam qaumi
ko kuma idan tanti ne mutanen suna sanya tanti ne da zaran ya rabu da tantin mutanen garin sa
in kana min ahli al-khima
idan ya kasance daga cikin ma'abota al-qiyam in kana min ahli al-qiyam in yana daga cikin ma'abota shema
hada jumlatul qawl fi
wannan shine jumlar magana dangane da shi abun magana nan wajen idan mutum zai fara kasar daga nan in zai tafiya idan tafi Zaria ko Kano misali ko Sokoto to ba wai zai fara kasar bane daga cikin daki sai ya fita bayan gari abinda mutane suke iyakance bayan gari a nan Kaduna a nan suka ce mutum ya je kawo da zaran mutum ya dan wuce kawo to a nan wajen sai ya fara kasaru haka nan idan ya dawo kawo ya dawo kawo ya tsaya daidai inda ya fara kasaru to nan zai aji an gane ko
وقد أجمع أهل العلم
حقيقة ما لم يما أبو تائل بيثني إجمالي
على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة
شوى للي متبي يا هلت أقريشي يفار قصر الصلاة
بعد مفارقة
أمران بلدي بأي يا رب دعين يمرا يا نقرنسا واتو قرروا كده كده نقرنسا بأي يا رب دمرا يا نقرنسا أنغاني هو dazaran mutun ya rabu da gine-gine na gari ya shiga cikin bayan gari to anan ne mutun zai fara yin kasaro
sun makhtalafu fi jawazil kasri qabla zalika ala qawlayn
sanan malamai suka yi sabani game da halaccin yin kasaro kafin mutun ya fita bayan gari akan manzaro guda biyu
asau kuma
annahu
la yajuz
wanda yake inganci daga cikin manzaro wannan bai halatta ba baya halatta ayi kasaru kafin fita bayan gari
annahu la yajuzu an yaqsara
qabla mugadaratil umra baya halatta yayi kasaru kafin rabuwa da ainihin wato gine-ginen garuruwa
wannan mazhabul jumhur
wannan shine mazhabul jumhur wa yadullu alaihi abinda yake nuni akan shi hadisu Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yace
sallaitu zuhra ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bil madina
nayi sallan azhar tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a madina
arba'an
raka'a hudu an gani yayi sallan azhar tare da manzo Allah a madina raka'a hudu wa bi dhul hulayfa
raka'atayn
kuma yayi sallah tare da manzo Allah a dhul hulayfa sunan waje ne raka'a biyu kenan da suka je dhul hulayfa wato anan ne annabi ya fara yin kasaru ya je bayan gari dan dhul hulayfa shine miƙatin mutanen madina kamar yadda kowa ya sani ko baka ba to daga wannan zulhu laifa din an fita bayan gari kenan shi ne sai aka fara yin kasaru raka'a biyu
wa huwa zahir fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa
sallam kana yabtadi al-qasr
kana yabtadi al-qasr ba'da khurujihi min al-madina
to wannan zahiri ne cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fara kasaru bayan fitansa daga ainihin madina an gane wannan ko wannan hadisi muttafaqun alaihi بخاري ده مسلم سترويته
المخالفات الخاصة بصلاة الجنائز
فنان صعبة وانده يكي بنت ده صلى الجنائز
نعم وقوف الناس صفا عن يمين الإمام
واتو متى ليس الطيع صهو أجيبا داما الإمام
نعم في صلاة الجنازة
أشكي صلى الجنائز بمكو أطيع قتي الإمام تسكو ما تسكي صهو أجيبا أبو الإمام kagarin mu anan wajen ba mu san da wannan ba ba mu da wannan matsala ne kai tsaye ana taruwa ne a bayan liman ko ba ba sai jama'a su warwa zo
wa hada amrun mukhalifun bi hadi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam
wannan al'amari ne wanda ya saba ma shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
wa sunnatu fi zalika an yatifa an-nas
abinda yake sunna a cikin wannan shine mutane su tsaya fi su kofin tama
kalkal liman
su tsaya cikin sahu cikakke a bayan liman ake tsayawa ba gefen dama ba
na wadhalika li umum al hadith allati
wannan saboda gamewan hadisai allati waradat fi taswati sufu hadisan da suka zo game da daidaita sahu
ikmaliha fi salah
da kuma cika sahu a cikin sallah
wa minha qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam
daga ciki akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
sawu sufufakum
ku daidaita sahunku
inna taswiyati sufuf min iqamati salah
domin lallai daidaita sahu yana daga cikin cikan sallah kenan barin sahu fa yana daga cikin tauyewa a cikin sallah
al-qiyamu inda wasti ar-rajul
da kuma tsayawa a wajen tsakiyar namiji
wa inda ra'sil mar'a
ita kuma mace a tsaya wajen kanta shi wannan kuskure ne daga cikin kurakurai irin wannan ana yi anan zaka idan mutum zai yi mace sallah liman sai liman ya tsaya a wajen kanta sai dai wajen kan mace idan kuma za a yi sallah ga miji namiji sai ya tsaya a tsakiya wannan kuskure ne
na'am wa hadha mukhalifun li hadi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam
wannan ya saba ma shari'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam
na'am fasabitu an yaqifa al-imam wara'a ra'sil rajul
abinda yake ya tabbata cikin sunna shine liman ya tsaya a wara'a ra'sil rajul a can bayan kan mutum zai tsaya ne wajen kan shi bayan kan ga kan nan sai liman tsaya daga gefen kan
na'am
wa wasal al-mar'a kuma zai tsaya tsakiyar mace na ba san gane idan mutum zai yi sallah ga mace zai tsaya ne a tsakiyarta in zai yi sallah ga namiji a wajen kanshi daga can bayan kan zai tsaya
fa'an abi ghalib al-khayyar
an karbo daga abi ghalib al-khayyar kala yake cewa
shahidtu anas bin malik
sallallahu alaihi
wa sallam
na halacci anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yayi sallah ga janaiza na wani mutum
fa qama inda ra'si
sai ya tsaya a wajen kanshi falamma
rufi
a lokacin da aka dauke wannan gawa din aka zo da wata utiya bi janaiza imrati sai aka zo da janaiza wata mata daga kabilan Qurayshawa
aumin ansar
ko kuma aumin al ansar ko kuma wata mata daga kabilan ansar wato kabilan mutanen Madina shi ya manta mai ruwaya in ma ya zama to matan ba Quraysh ya ce ko matar yar Madina ce amma dai an zo da wata mata eh
nan faqila la
sai aka ce masa
ya aba hamza
hadhihi
janazatu fulana
ibnu fulana hadhihi fulana ibnu fulana hadhihi janazatu fulana ibnu fulana aka ce ya kai baban hamza wannan janaizan wacce ce diyar wani janaizar wacce diyar wani
fa salli alaiha
kai mata sallah
fa salla alaiha
sai shi wannan Anas bin Malik radiyallahu anhu sai yayi sallah a gare ta
fa qama inda wastiha
sai ya tsaya a wajen tsakiyarta wa fi riwayati inda
ujaizatiha
shi ne sai tsaya daidai wajen ya ke kutri shi kin shi wajen kuibi wa alaiha na'shun akhdar alhali an sanya mata makara wanda yake kore an sanya mata makara ko kore wa fina al'ala
ala ziyad al'adawi
alhali a cikin mu akwai ainihin ala ubin ziyad al'adawi yana nan da akai sallar
falamma ra'a al-ikhtilaf
falamma ra'a ikhtilaf qiyami
ihadi ala ar-rajul wal mar'a
shi wannan bawan Allah ala ubin ziyad al'adawi yayin da yaga sabanin tsayuwar namiji da mace yaga Anas bin Malik yayi sallah ga mace ga inda ya tsaya yayi sallah ga namiji ga inda ya tsaya
dan fa qala ya aba hamza
yace ya kai baban hamza wai baban hamza Anas bin Malik
fa hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqum
haisu kumta
na'am
ya kai baban hamza shin haka manzo Allah yake tsayuwa inda ka tsaya wannan shine inda sahabbai suka bambanta da mu su shi tambayar da yake haka manzo Allah yake tsayuwa inda ka tsaya idan an ce eh shikenan an gane mu kuma cewa muke haka malam wani yayi su magabatan mu sun san wane ne manzo Allah ko sun san darajar shi in an ce ga yanda manzo Allah yayi to ba a sauraron kuma wani mutum wani malami yayi ya kokarin sa yayi kuskure to wannan malami za a nema masa gafara Allah ya gafarta wa malam wani abinda yayi din nan ba daidai bane ga abinda manzo Allah ya shine daidai to wasu sun gwammace su kuskurantar da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fifita na malami kaga dai ga yanda manzo Allah ya karantar to kuma shi wannan bawan Allah ya tambaya ka tabbatar haka manzo Allah yayi yace wallahi na tabbatar haka manzo Allah yayi sai ya gamsu to kaga wa'annan sun yi ma addini mai kyakkyawan fahimta duk wanda ya yi ma addini kyakkyawan fahimta yana neman yaya manzo Allah yayi addini dama shi yazo da addini tunda shi yazo da addini shine abun koyi a wajen mu sai mu duba yanda yayi sai mu yi akwai Abdullahi bin Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yarda bana mantawa wata rana an ganshi kawai ya hau kan rakumi yana ta kewaye wani bishiya yana ta kewayewa sai ce ya Aba Abdurrahman menene hikima na kawai mutum ya zo kawai ya hau rakumi ya ta kewaye bishiya jama'a suna ganin babu hikima yace wallahi ni ma ban sani ba kawai ni na ga manzo Allah yayi ne ni ma dai kawai shine kaga su sahabbai sun suka ga annabi yayi sun san babu abinda manzo Allah zai yi ya zama aibi to kai tsaye suna daukan manzo Allah abun koyi ne gaba ɗaya na rayuwarsu to da a ce za mu fahimci addini a haka to da an samu ci gaba ba dauki manzo Allah shine Allah ya turo zuwa ga addini ya turo addini zuwa gare mu to yanda ya karantar da mu tsaya mu rike shi to da an samu ci gaba da an samu wayewa sosai a cikin addini to yanzu matsalar da ake ciki mutane sukan watsar da manzo Allah sai su dauki ra'ayin wani su fifita shi akan na manzo Allah in ka ce musu ku dawo zuwa ga maganar manzo sai su ce to kai din nan kana zagin malamai to shi kuma da ya aje na manzo Allah waye zaga na ba san gane wannan to saboda haka wannan shine
wa min al mar'ati haysu qumt
kuma ita mace dama nan ne inda ka tsaya haka manzo Allah ya karantar Allah ya ce na'am haka abin yake fal tafata ilayna al ala a lokacin sai ala'u sai ya fuskanto zuwa gare ba kana yace to ku haddace dukan ku kun ji abinda Allah zai fada to ku haddace to mu ma yanzu tunda mu ji kowa sai ya haddace an karbo daga samura bin jundub yace
sallaitu khalfa annabi sallallahu alaihi wa sallam
nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam
وصلى علي على
على ام كعب ما جاء يصلى غا ايني ام كعب ده ترسو
ما جاء وهي
نفسا
وهي نفسا
ترسو سنه ناغودا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للصلاه عليها وسطها سي منزو صلى الله عليه وسلم سي ميكي يي صلى غريتا ا تسيانتا يا تسيا ا تسيانتا ني شيما wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito da kuma imam muslim
قال الشيخ الالباني
wato babban malami a Sheikh Nasiruddin Albani ya ce
wal hadith wadihu ad-dilala
hadithin wato yana nuni a bayyane ala anna sunna an yajiba al-imam
idha
awsal mar'a shine abinda yake sunna liman ya tsaya damra da tsakiyar mace damra da shi
wato bi ma'ana hadith Anas
wannan yana da ma'anar hadith Anas inda Ujayzata
inda Ujayzata
eh wajen bibinta bal hadha min ayatin
wudu
wannan yana daga cikin abin da ke kara mai bayyana ya kara fito da shi fili
annahu asraha fi dilala
fa innahu asrahu fi dilala ala al-murad
dilala ala al-murad
wannan shi ya fi bayyana wajen nuni ga abin da ke bin hadith samura
hadith samura
ya fa hadith samura fitowa fili kalas daga matsayin ku sai ayi tambara wa alaikum assalam ya yi raka biyu inda akwai wani amma wanda yake daidai shi ne inda za ka bi sallah za ka bi liman mai cikawa ba kai ma fa cikawa za ka yi dole in ba ka so ka cika kana so ka yi kasaru sai ka yi sallan ka tare da matafiya ko kuma yanzu kai za ka yi limanci amma ba zai yiwu a ce kai matafiyi ka zo ka bi masu cikawa kuma ka zo ka yi raka biyu ba zai yiwu ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne sadaka ne Allah ya ba masu tukin mota da kuma ainihin security wanda suke yawan tafiye-tafiye an gane wannan kawai gara basa ne mutum zai ta kasaru sai mutum ya gode wa Allah da ya sauke masa al'amari eh na'am kun kun kai za ku yi sallah iko iko yawa amma za ku bi mai cikawa in za ku bi mai cikawa za ku cika haka yake na'am ba duba a yayin da yake kuce ba amma a ce sallah ya kuce ma a cikin tafiya sai ka dawo nan garin in zaka rawa ne amma sai ka idan sallah ya kuce ma a matsayin zaman gida sai kai tafiya to zaka kika ne kuna rawo wani eh wa alaikum assalam inga ga limam be eh inga ga mutum zai ja limanci ka san shi ne in baka san shi ba ka dauka kawai mutumin kirki dai ka bi shi sallah oh su kuma mazauna gida ne eh zaka yi rubuwa da su eh domin ka bi su zaka cika ne in kana so kai kaso sai ka rubu da su kuma gefinka insha Allah na'am aya danganta idan su limamai ne ratibi idan su limamai ne ratibai wanda asalin su ne shugabannin masallaci su ne limamai to kaga in sa su yi sallah shi zai koma gefe can ba zai yi sallah ta a nan inda suke sallah ba amma idan su ma ka zo na zo ne suna yin shi ma yana yin nasha gibi insha Allah Allah shi taimake mu ayya laysa hunaka tahdid a shari'a lam tuhaddid innama mata kana insan musafira mama kana dole ya kaso haka za ka ala shekul islam ibn sibiya ala laysa hunaka nassun alladhi haddada lana al-ayyam ما دام الإنسان مسافرا ولو بلغ شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر ما دام اسمه مسافر يستمر بالأسف أبدا إن شاء الله الله يشتي بشيمو أبنى مكا فلا دي دي الله يبامو لأدنسا الله يبامو لأدنسا الله يبامو لأدنسا الله يبامو لأدنسا الله يبامو لأدنسا